Atawaziru kwike jimwana
Kubagata ambari Gajaru marumu chikari
Umma salumu ache Gajaru marumu atang asara hausa
Kudaga ayari Kusanara atikingari Umma salumu ache Gajaru marumu atang asara hausa
Kakubagata ambari Salama jaru matazo Akashugo gari Wasu mota wasu kosiketazo
Nadina jaru ma Munga wasi kisunazo ma Agaida jaru mara Mata kekika awoka ma Jaru mara mata ngasara Hausa kisundi ma Dunia basu ia wake Umma kinza maduda ila chukimia
Kada anamfasa Jaru mara mike tadai Abu kamara wasa Sinka ganki za kanya Sasa kata ugasa Kekwa na kibawasa Anyina diyanzu Jaru mata matache Kasara hausa
Kisaka ala kiawariki Masali mahaudo kinki Kirigali uza minki La haula gari yarebaki Haka sumaga aleki dama
Godiya gun sarkin daura baba Allah riga gamza
me marta ba sarkin daura
me marta ba sarkin daura
Umar Faruk Umar Gamza ki me marta ba sarkin daura
me marta ba sarkin daura na dinga an daidai kenan
jaru mar matar kasar Hausa yau dai shi kenan
me marta ba mun gode Masalima mata gode
Jaru mara mata kasara hausa wa
Mamang umare da papa
Wale arza masa yasinda vaki
Amuta nankatina Mata iya yankatina
Tundaka pina amina wata ijaru mta Saya umu sana mata Jaru mara mata takasara hausa wa
Tundaka pina amina daiba asake wa Saya kasara daura da akai Salama ta hausa wa dai
tun daga kunna amina wa taita
umma salama ki taka lafiya ki jirgi bisa duniya umma za su tutiya dan kin zan masu maliya
keke masu ke da kin zan masu allon duniya zaki ga malau lafiya
Malbar duniya umma kinai masu gata Umma Salama muje jaruma a cikin duka mata Daga ju sunan ki Salama sarauta mata gata Kubuto kubuto matan nan za ta fito
Wata ake ta jira ta zo Umma Salama ke ta zo
Wata ake ta jira ta zo Ku fadi ta zo
Labarin ki kasar Hausa Shude wa gidan nisa
Rana Tafi hannu tabbas Baye maki komai
Labarin ki kasara
Yawwa
Jaru mara mata ba zaiye Shude wa gidan nisa
Allah kaki a cikin kwalla Zaki mai kura dadi
Labarin ki kasara Hausa Jaru mara mata ba zaiye Shude wa gidan nisa
Sauraro sama sai kallo Yara kin masu nisa
Labarin ki kasara Hausa Jaru mara mata ba zaiye Shude wa gidan nisa
Hannun dama masu rabo kuma kin raba kin baiwa kowa
Labarin ki kasara Hausa Jaru mara mata ba zaiye Shude wa gidan nisa
Ruwan dare kin game duniya San baki da tsara
Labarin ki kasara Hausa Jaru mara mata ba zaiye Shude wa gidan nisa
Labarin ki kasara Hausa Jaru mara mata
Labarin ki kasara Hausa Jaru mara mata ba zaiye Shude wa gidan nisa Kubuga tambari Ga jaru mara muti gari
Umma Salama ce Ga jaru mara matan kasara Hausa
Kudaga ayari Salama ce ga jaru mara matan kasara
Salma tana da kama wacce in tai maka alkairi dole dole ka rinka tsuma ke kadai kika daura gama jarumar da ta banda kama tai zaman ta cikin al'umma ta ta dankar su jijiki ke kika ce a kula fa da talakawa kuma ai masa ya ta baiwa Kano makotan kasnawa mu samu uwa ta kowa jarumar matan kasar Hausa maganar ta tai nisa jaruma kin fi su ko sun sa alkabar ki tai nisa mai ado da dawake ya ta sarake mai ado daga mike mai ado daga zaune mai tulin motoci kuma arziki dai an ci masu dinki na ta musu za su kwana da kunci umma Salma kin cika giwa kuma baki kamar kowa jaruma cikin kasar Hausa to su barki Allah yayi
tambari ga jarumar mu ce gari
umma Salma ce ga jarumar matan kasar Hausa
ku daga ayari ku sanar a cikin gari umma Salma ce ga jarumar matan kasar Hausa ku buga tambari ga jarumar mu ce gari
umma Salma ce ga jarumar matan kasar Hausa
ku daga ayari ku sanar a cikin gari umma Salma ce ga jarumar matan